بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد قدير مغا الله سبحانه وتعالى لداد موان نيني ميتارون البركة يين اللاربا ونيو يايدي دا شيدا ووتن شيدا مسلنشي ووتن جماد نثاني يو شيكارن هجرا دبود داري هؤد أربعين دبير daidai da 20 daidai ga watan 12 miladiya 2023. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka, Masjidu Darul Qur'an, wanda ke daura da gidan Distinguished Senator Muhammad Danjuma Goje dake wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Aqda'ul Musallin, kusakuran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma zagayowar lokaci irin wannan. Idan masu bibiya kai tsaye da masu kallon mu na kafafan yada bayanai na zamani ba su manta ba, mun tike karatu a makon da ya gabata a kuskuren da malam ya rubuta mai namba na 19, wanda yake bayani kan cewa kuskure ne ma'anar takafif, ma an kuskurewa fahimtarta, sassautawa a sallah. Ya kawo dai bayanai wanda bayanai sun riga sun gabata da irin tsarin da manzon Allah yake bi wajen takafif din, sassautawa a sallah, da kuma wani lokacin abin da zai yi, wanda kuma yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda wani yin sallah. Yau insha Allah za mu tashi a kuskure mai namba na 20 daidai, ko muna shafi na 58 a littafin, wannan kuma shine darasin mu na 29. An gane ku? Darasin mu na 29 ci ba cikin littafin insha Allah. Malik ya cewa at-tarahumu inda ayatir rahma wa ta'awuzu inda ayatil azab, neman rahama idan kana karatun sallah ka wuce ta ayoyin da suke bayanin rahama. An gane ku? Kamar su inna allaha ghafurur rahim, su qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, da makamantan irin wannan ayoyin wanda suke bayani kan rahama da jinkai na Allah, masallaci sai ya tsaya ya dinga neman gafara da rahmar Allah a daidai gun. Wata'awuzu inda ayatin azab, da kuma neman tsarin Allah a ayoyin da suke magana kan azaba daga Allah. Ana fahimta? To malai ce wannan kuskure ne, a ce kana sallah idan ka zo ayoyi da suke magana kan rahama ka tsaya a cikin sallah ka nemi rahaman Allah, ko in ka zo ayoyin da suke magana kan azaba ka tsaya ka nemi tsarin Allah daga azaba, ya ce wannan kuskure ne musamman a salloli na farilla. Malik ya cewa istahabba kathirun minan nas at-tarahumu idza marra bi ayati ar-rahma, da yawa daga cikin mutane sun mustahabbata da cewa tsayawa a nemi rahmar Allah a ayoyi da suke bayani game da rahmar Allah, an yas'ala Allah ta'ala min fadli, ka tsaya ka roki Allah daga falalansa, wa idza marra bi ayati azabin, idan ka wuce kuma ta ayoyin da suke magana kan azaban Allah, an yasta'iza bihi minan nar, ka tsaya ka roki tsarin Allah game da wuta, wa yastadilluna fi zalika bi hadisi Huzaifa, Huzaifatu bin al-Yaman kenan. Malam yace sun kafa dalili, yana yastadilluna, suna kokarin kafa dalili a cikin wannan da hadisin Huzaifa bin al-Yaman. Huzaifa shine wanda ake masa lakabi da sahibi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'abocin sirrin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzaifa wata rana manzon Allah yace, Huzaifa zo zan ma suru, zan fada ma munafikai, zan fada ma sunayen su. An gane ku? Wato tun a lokacin manzon Allah ma ake fama da munafikai kenan, ko munafikai a cikin addini, wanda kusan su ne matsala game da addini, su ne ciwon cikin da baya warke, shi ne virus wanda yake zama illa ga addinin musulunci da musulmai. Kuma illar munafikai a cikin musulunci suke, ba a waje suke ba. Ana sallah da su, ana azumi, ana haji, ana jihadi ma, amma sun ɓoye mummunan ƙuduri game da musulmai da musulunci. Ana fahimta? Tunda hatta ma'aikin Allah ma Allah ya ce akwai munafikan da bai faɗa masa su ba. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala nifaqi la ta'lamuhum nahanu na'lamuhum. Allah ya ce akwai munafikan da ban ba sanar da kai su ba, Allah ne kadai ya san su. To Huzaifa, sai manzo Allah ya ce Huzaifa zo za mu yi suru da kai. Sai manzo Allah ya faɗa wa Huzaifa, kaga wani duk munafikai ne, amma kai shiru da bakinka. An gane ku? Ce kai shiru. Huzaifa yayi shiru da bakinsa, ba wanda ya ji. Ka san suru dama an ce mutum ɗaya ne ke suru, amma an ya kai biyu surun ya iya zai iya budewa. Huzaifa yayi shiru tunda manzon Allah ya faɗa masa wannan magana, ba wanda ya faɗa ba. To ƙarshe sai Umar ɗan Khattab ya samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zayyana wa Huzaifa sunayen munafikai. Umar iya khalifanci, sai ya zo ya samu Huzaifa ya ce, Huzaifa, ina haɗa ka da Allah, ina haɗa ka da girman Allah, a munafikan da manzon Allah ya lissafa ma su ina ciki, la hawla wala quwwata illa billah. Ka duba Umar fa wanda iya cin yan aljanna fa, tunda manzon Allah ya ce Umar fil janna, Umar iya aljanna. Kuma Umar shine khalifa na biyu bayan manzon Allah ya wafati. Umar shine wanda aka ce yana da mawafaqat a Qur'ani sun kai guda 9 ko guda 11, wanda zai faɗi magana da shawara, sai kuma Allah ya sako da aya ta yi daidai da abin da Umar ya faɗa. Amma duk da haka yake tsoron kada iya cikin munafikai bai sani ba. He Huzaifa ya ce, ai, nayi wa manzon Allah alƙawari ba wanda zan faɗawa wannan suru muka yi da manzon Allah, ba wanda zai ji wannan labari. Sai ya ce, to Huzaifa, ni ba wai tsegumi nake so ka faɗa min wani ba, a'a, ni kaina nake so na ji ina ciki ko bana ciki, amma zan ce wane duk bai dame ni ba, ni ta kaina nake yi. Huzaifa, ka taimake ni a list ɗin da manzon Allah ya faɗa ma ina ciki ko bana ciki. Da Umar ya matsa, sai Huzaifa ya ce, kai dai baka cikin list ɗin. Ita ce, alhamdulillah, shikenan, bana so na ji wani iya ciki ko ni da in na ji bana ciki shikenan. Umar aka ce masa baya ciki. To sai ya maida Huzaifa cewa, in an yi janaza, an yi mutuwa, za a yi sallar jana'iza. Sai Umar ya tura wa'ansu daga cikin almajiransa, sai ce, ku je ku duba Huzaifa ya zo jana'izar. Idan an ce Huzaifa ya zo, to sai Umar ya fito zo wajen jana'izar, sai ya yi jana'iza da shi. Idan kuma an ce Huzaifa bai zo ba, sai ce, to Allahu a'lam, ko dai wannan mutumin munafiki ne, ko kuma Huzaifa wani dalili ya hanaye bai zo ba. Amma hakikan ba zai je ba. Yau an aka ce Huzaifa bai je ba, ya ce, to Allahu a'lam, ko dai iya cikin listin munafikai, kaga Huzaifa tunda ya san munafiki ne ba zai je ba, ko kuma a'a, wani uzurin ya hana Huzaifa zuwa, kuma Allah ne ya sani. Shikenan Umar ya zama sa gida ba zai zo. To ku duba yanda manzo Allah yake daukan sahabbai, yake ba su an su mazaya. An gane ku? Akwai mazaya, akwai afdaliya. Afdaliya shine kamar Abubakar, ba wanda ya kai a cikin sahabbai, sai Umar, sai Usman, sai Aliyu, sai sauran shidan da aka musu albihir da aljanna. Wannan shine afdaliya. Akwai ko mazaya, kun ga yanzu wannan surun da manzon Allah ya da Huzaifa, ko da Abubakar bai yi ba, ko da Umar bai yi ba, kaga wannan mazaya kenan. Akwai addu'ar da manzon Allah ya yi wa Abu Huraira, amma yafinsa ya lullube jikinsa, ya ce tunda manzon Allah ya masa wannan addu'ar, bai taɓa mantuwa ba a rayuwarsa har ya mutu. Kaga shi ma wannan mazaya ne, ba afdaliya ba ne, tunda Abu Huraira bai kai Abubakar ba, bai kai Umar, bai kai Usman, bai kai Aliyu ba. to wannan in ka ji wa'ansu daga cikin sabai manzo Allah ya kebance su da wani abu wanda kuma daga cikin manyan sabon bai yi ba to ana ce masa mazaya wannan afdaliya kuma shine fifikon daraja daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan an bayyana nan to Huzaifa Allah ya kara yadda da shi yake cewa wayastadiluna bizalika hadisu Huzaif bi hadisu Huzaifa yace sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zata layla a wani dare fataha al-baqara manzon Allah bayan ya karanta fatiha sai ya kama baqara an gane ko ya ci gaba da baqara daga nan nisa'i daga nan ali imran kamar yadda wata ruwaya ta fada suma qala sanan ku zai faye ce idza marra bi ayati tasbihin sabbaha idan manzon Allah ya wuce ta ayar da take magana kan tasbihi ga Allah yayi tasbihi kamar fasabbihi bismi rabbikal azim ko sabbihi isma rabbikal a'la ko sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard ko yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard in dai manzon Allah ya wuce ta ayar da take magana kan tasbihi sai ya tsaya yi wa Allah tasbihi an fahimta wa idza marra bi su'alin sa'ala idan manzon Allah ya wuce ta ayar da ake roƙon Allah sai ya tsaya ya roƙi Allah wa idza marra bi ayati ta'awuzin ta'awaza idan manzon Allah ya wuce ta ayan da ake neman tsarin Allah sai tsaya ne matsarin Allah an fahimta wa hadha la yakunu kama sabbata fi nas alhadith illa fi qiyam al-layl la fi al-fard la fi al-fara'id sai malaki cewa wannan neman tsari da manzon Allah yake in ya wuce ta ayan azaba neman rahama ayoyin rahama roƙon Allah gun ayan da ake roƙo to manzon Allah ya tabbata a nassi a sallar dare yake ba a sallolin farilla ba an fahimta ba a azhar ko la asr ko magariba ko isha ko asuba ba a sallar qiyamul layl yake kai ma idan Allah ya hore ma qur'ani zaka yi qiyamul zaka iya yi dama kuma ita qiyamul layl wata munajati ne tsakanin bawa da Allah bawan da ya san ma kana yin ba kai ba tunda cikin dare zaka tayi kai kusanci Allah da wannan ibada da to manzo Allah ya tabbata a sallar nafila iya wannan sallar nafila cikin dare kaga wannan kuma iya nuna kan cewa mutum bayan tilawar ma kuma iya sanin ma'anar Qur'ani ko kaga idan baka san ma'anar Qur'ani ba zaka wuce ta ayar azabar ma baka sani ba zaka wuce ta ayar neman rahamar ma baka sani ba ana fahimta kaga wannan zai nuna kan cewa sahabbai bayan tilawan bayan rukun tilawan da karfafa ta kuma sannan akwai abin da ake ce masa ma'rifatu ma'anil Qur'an ko ma'rifatu ma'ani ayatul Qur'an da kokarin sanin a ma'anar ayoyin alqur'ani wanda kuma wannan wajibi ne akan musulmai kar ka zauna kullun ka ce kai ba malami bane fassara qur'ani ai sai malamai a qur'ani dunkulallen sako ne daga Allah zuwa kan kowane musulmi kai ma musulmi ne to qur'ani da kai yake magana ba wai da malamai kadai yake magana ba in dai kai musulmi ne ka yadda kai musulmi ne to duk magana take qur'ani da kai ake in ma baka zama malami ba ka zauna ka dinga fassara mutane alqur'ani to kai kokarin kuwar jahilci ya zama to abubuwa da mafiya muhimmanci muhimman sako wanda Allah ya yi wa al'ummar musulmai alqur'ani ya zama to kana fahimtar su wannan wajibi ne akan kowane musulmi an fahimci wannan a wannan shine abin da malai yace ba za ka kafa hujja da wannan ba abin dalilin da ya nuna a manzo Allah yana yin wannan a sallar nafila ne walau fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil fariḍa malice da dai a ce manzon Allah ya aikata wannan asalolin farilla la rawa anhu zalika wa lam yuthabbit la rawa anhu zalik to da an rawaito wannan daga gare shi da an ce wutaran asallan asuba yayi da an ce wutaran asallan isha'i yayi to ba wani wanda ya rawaito manzon Allah yana yi asalolin farilla abin da yake neman rahama da neman tsarin azaba yana yi ne a sallar dare a sallolin qiyamul layl an bayyana wa amma hadisu abi huraira radiyallahu an amma hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi kare yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a minkum biwattini wazaitun duk wanda ya karanta wannan aya ta farkon suratul tin wattini wazaitun fantaha har je karshen surar da cewa alaysa allahu bi ahkamil hakimin shin Allah bai zama to ba shine mai hukunta masu hukunci? An fahimta? Kaga nan kamar an kare ayat da tambaya ne, tunda adin alaisallahu suna cewa alful istifham ne, istifhami kuma iya zuwa da sigatul su'al. An gane ko? Wannan alif din iya indicating tambaya ce, kamar Allah tambaya yake, kuma ayan ta kare, suran ta kare kamar ba amsa. Alaisallahu bi ahkamil hakimina, shin Allah bai zamto shine mai hukunta masu hukunci ba? An fahimta? Falyakul bala, sai ka ji wani ya ce bala, haka ne, wa ana ala zalika min ash-shahidin, ni ina ɗaya daga cikin masu shaida wannan. Wa man qara'a la uqsimu bi yawmil qiyama, wanda ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyama, fantaha ila, har ya je karshen surar da cewa Allah yake cewa alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyil mauta, kun ga shi ma yayi daidai da wancan alaysa zalika, can kuma alaysa Allahu, duk alfi ne na istifhami, kuma iya nufin tambaya ne. Alaysa zalika bi qadirin, shin bai zama to ba wanda ya aikata wannan bashi da iko, ala an yuhyil mauta, akan ya raye matattu? Kaga na ma'amsa ake so a ci. An fahimta? Fal yaqul bala, nan ma sai ka ji an ce bala, eh haka ne. Wa man qara'a war mursalat, wanda ya karanta suratul mursalat, fa balaga, har ya je fadin Allah da yake cewa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, fa bi ayyi hadithin, da wata zance, ba'dahu ay ba'dal qur'an, bayan alqur'ani yu'minuna, suke imani da wata magana ce suke imani da ita bayan alqur'ani. Fal yaqul amanna billah, sai ka juna ce a mun yi imani da Allah. Malik ya ce fa huwa hadithun da'if, duk wannan abubuwan da ya lissafo a ƙarshen wannan surori ko wannan ayoyi, abubuwan duk da ake faɗa ne ce hadisi ne da'ifi. Kuma malaman hadisi sun ce al hadithu da'if la yatahajju bihi, la yatahajju bihi, hi hadisi da'ifi ba ka hujja da shi. Agu ɗaya ne malamai suka yi sassauci a babin falala. An gane ku? Babin falala ko faɗaitarwa. Amma in dai hukunci ne, ko babin aqida, ko babin hukunci, ko babin in kai kaza da lada, ko in kai kaza da zunubi, to ba aka fa hujja da hadisi da'ifi, ba aka fa hujja da hadisi da'ifi. An fahimta? To kun ga malam sai ya ce wannan hadisi ne da'ifi. Saboda haka idan ka zo karshen wannan ayoyi na karshen wannan surori, shiru da bakinka shine mafi daidai, tunda dalilin da aka fi hujja da shi dalili ne mai rauni, kuma dalili mai rauni ba aka fi hujja da shi irin wannan al'amari na ibada. Yake cewa qauluhum, da faɗin su da suke cewa la shay'a min ni'matika rabbina nukadhib, babu wani abu daga cikin ni'imarka ya ubangiji wanda muke karyatawa, falakal hamd, kuma godiya ta tabbata gare ka, inda qaulihi ta'ala, a gun faɗin Allah ta'ala da yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin da ubangiji ya muku? Ma din, wannan alif din iya nuna al-insu wal jin, iya nuna mutum da aljan, ya kai dan adam, ya kai aljani, da wace ni'imar ubangijinku ne kuke karyatawa? To sai ka ji wani sun ce la shay min ni'matika rabbina nukadhib, falakal hamd, ba wata ni'ima ya ubangijin mu taka da muke karyatawa, kuma godiya ta tabbata gare ka. Nan ma malai ce fa huwa marwiyun bi sanadin da'if, shi ma wannan hadisi ne, in ma ka ganshi an rawaito to isnadin sa iya da rauni. Kuna bayimta? Kun ga malam ya bar fiqhun, ya dawo da mu ulumul hadis yanzu kenan, cewa duk in ka ci karo da wannan hadisan ba za ka fa hujja da su, tunda wannan al'amari ne mai kai tsaye ibada ne, abu ne wanda in kai za ka samu lada. Kuma ba mai ba da lada a cikin aikin ibada sai Allah, sai kuma da bayanin manzon Allah kan aikin. To wannan duk abin da ake faɗa din nan a matsayin hadisi da ifi, to kamar manzon Allah ba shi ya faɗi maganar ba, ko ba sanin manzon Allah a cikin magana. An fahimta? Kuma an cewa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An fahimci wannan? Malai ce fa'ida, sah lafazu subhanaka fabala, inda kaulihi ta'ala alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta mala yace ya inganta ya inganta fadan lafazin subhanaka sarki ya tabbata gare ka fa bala haka yake inda kaulihi ta'ala a gun fadin Allah ta'ala da yake cewa alaysa zalika biqadirin shin bai zamanto ba wanda ya aikata wancan aikin bai zamanto ba biqadirin ala an yuhya al-mauta bai zamanto ba zai iya tayar ko ya raya matatu bayan su mutu to kace subhanaka fa bala to akwai magana mai inganci a wannan an gane ko suratul qiyama aya mai number ta 40 fa an musa bin abi aisha daga musa bin abi aisha kana rajulun yusalli fawqa baiti yace wani mutum iya sallah a saman gidansa wa kana idza qara alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta idan yazo karanta wannan aya ta ƙarshen suratul qiyama qala sai yace subhanaka fa bala sarki ya tabbata gare ka ya Allah abinda ka faɗa haka ne fasaluhu sai aka tambaye shi an zare game da wannan kun ga ka'idar ilimi shine duk abinda ka aikata to akwai damar a tambaye ka an bayyana in dai ka aikata abu da sunan addini to ka bude kunne ka saki zuciya za a iya tambayar ka kuma ka bada amsa da ingantacciyar amsa shine ibada yasa Allah ta'ala ke faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ce da su wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin ka ce musu hadhihi sabili wannan ita ce hanyata hanyar addinin musulunci ne tabarki na ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah akan wannan hanya ad'u ila Allah hanyar Allah kai addinin musulunci nan ce hanyar inda nake kira mutane zuwa ga Allah sai yace ala basiratin ana albasira shine alhujja alwadhiha duk kiran da zan yi wa mutane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ina kan dalili bayyananne an fahimta duk abin da zan ce mutane ku yi ko kada ku yi to manzon Allah ya ce akan dalili nake wannan kira ba ra'ayi an fahimta ba wani tunani ko wani ina gani duk addini baya karbar wannan yaran me yake karba qala Allahu qala rasul wannan shine yaran da addini yake karba inda zakai istidlali wajen kafa hujja kan abu ayi ko kar ayi to yana buƙatar dalili nas an fahimci wannan to sai yake cewa sai aka tambaye shi aka tambaye Musa bin Abi Aisha aka tambaye shi cewa yaya yake fatar wannan kalma subhanaka fa bala fa kala sai shi Musa bin Abi Aisha yake cewa sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar a ƙarshen suratul qiyama naji da kunne na manzon Allah yana faɗa akai magana ta kare kuma tunda sahabbai an ce kulluhum udul sahabbai dukkanin su masu adalci ne ba makariyata bane ba a tuhumar sahabi da ƙarya ba makariyata bane ba masu san zuciya bane an fahimta da wannan sahabi yace naji wannan daga bakin manzon Allah shikenan al'umma suka sallama masa magana ce ingantacciya daga manzon Allah kenan ka duba tamamul minna a number hadisi mai number ta 153 zuwa 186 yayi bayanan wannan hadisin a cikin wancan littafi an fahimta to kaga ashe yanzu kana da dalili idan ka zo ka ce alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta ka ce subhanaka fa bala amma malamai sun ce ba bayyana wa yake ana faɗa ne as-sirru domin in ka faɗa a fili wani zai ɗauka ayar Qur'ani ce ko ba gaskiya bane wani zai ɗaya ce daga cikin ayoyin Qur'ani wannan kuma iya cikin dalilai da Imam Malik Allah ta'ala ya ƙara masa rahama bai ba da dama ba a wancan lokaci idan an karanta suratul sajada a ranar juma'a a yi sujjada a cikin suratul sajada akwai sujjada ta Qur'ani ko akwai sujjada ta Qur'ani to wa'ansu a lokacin sai suka ɗauka sallar juma'a sujjada uku ake mata domin ba su fahimci wannan sujudul Qur'an din ba a lokacin iliminsu bai kai gun ba Imam Malik da ya gano wannan matsalar
sai ce da mutane su tafi su dinga ƙari a cikin sallar su kwar ita wannan sunnar a dakatar da ita sai mutane sun ilimi wannan kuma shine fiqhu addini kine fiqhu shi yin sujjadul qur'ani a sallah ko a wajen sallah duk an yi ittifaqi sunna ne ba wajibi bane idan baka yi ba dukkan karanta qur'ani akwai gun sujudi guda bakwai duka ba daya da kai da baka yi wa Allah laifi ba amma wanda ya kuma yafi ka samun falala amma in baka yi baka yi laifi ba amma wanda ya mai da raka'a daya ta ranar juma'a ta asuba in an karanta suratu sajada ya kudure cewa wannan raka'a sujuda uku ake mata wannan matsala ce ko matsala bace matsala ce za ta iya rusa sallar ma aka yi da gangan to sai ya ce maimakon mutane su tafi su dinga aiwatar da wannan kuskuren a cikin sallar su kwara a dakatar da wannan sujuda har sai mutane sun yi ilimi wannan kuma duk shine abin da ya mamaye zaurika ko majalisan malamanmu na fiqhu musamman waɗancan magabata na farko a galabiya duk abin da suke faɗa suna ƙoƙarin fassara Qur'ani ne ko hadisi cikin sauƙi a fahimta nan kusa-kusa ka ɗauko akadari in kana karanta akadari kyakkyawan karatu na fahimta za ka ci karo da ayoyi da hadisai ba tare da ya kawo nasin ba magana ce zai dinga yi amma ba nasin ya kawo a rubuce ba iya ƙoƙarin fassara wa mutane da abin ma'anar ta zo kusa da fahimtar al'umma an fahimci wannan da ke ko to idan kana bibiyar littattafan fiqh ko risala da sauransu to za ka ci karo da irin wannan maganganun da yawa to saboda haka malamai sun ce in za ka faɗi wannan tasbihin ba bayyanawa za ka yi ba subhanaka fabala idan ka zo ƙarshen suratul qiyama ya halatta karanta wannan domin hadisi ya inganta kamar yadda malamai ya kawo anan aqba'uhum alfi'liya inda alqiyam kusakuran wa'ansu daga cikin masallata wanda suke wannan kusakurai a aikace a yayin tsayuwa cikin sallah aqba'uhum inda alqiyam alfi'liya inda alqiyam kusakurai da ake aikatawa na aiki amma abin da ya shafi tsayuwa a sallah me nan ba ta dai injimala qat'uhum fi tariqati raf'il yadayn da yawa daga cikin masallata suna samun kuskure a yayin daga hannu an fahimta daga hannu a sallah yayin kabbara to daga hannun ya ce da yawa ana samun kuskure wa minan nas daga cikin mutane man la yarfa yadayhi mutlaqan la fil ihrami wala fi ghairihi yace wa an su daga cikin masallata akwai wanda ba sa daga hannun su ma kwata kwata a kabbaran harama ne ta farko ko wanda ba ma ita din ba Allahu akbar ko zai faɗa a baki ba ruwan sa daga hannu ana san akwai ko to mala ya ce wannan kuskure ne rashin daga hannu kwata kwata a sallah mala ya ce wannan kuskure ne wa huwa mukhalifu li fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba wa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah rashin daga hannu saba wa aikin ma'aikin Allah ne cikin sallah wa minhum man yaqta fi tariqati ar-raf' daga cikin mutane akwai wanda yake samun kuskure ta hanyar daga hannu din in rafa'a yadayhi fala yuhazi uznai idan ya daga hannayensa baya kai su daidai kunnuwansa sai yi kasa wala mankibaihi baya kuma saita su da kafada ko bai saita su da kafada ba ko bai saita su da kunnuwa ba ya ce wannan kuskure ne dama daga hannu a sallah matsayinsa kala biyu ne ko hazu ya uznai ko hazu ya mankibai ko ka daga su yi sama daidai kunne ko su yi kasa daidai kafadu amma duk daga wanda aka yi ta saba wannan daidai kunnuwa ko daidai kafada ta kuskure ne aw ya dummu aw ya furuju baina dai halu raf ko ga wani ya ware in yatsunsa haka ya baza su ko ya dunkule su yayin dagawa shi ma duk wannan kuskure ne ba a ware in yatsu sannan kuma ba a dunkule hannu a yayin daga hannu ba a yi wa kana hadihi sallallahu alaihi wasallam male ce koyarwarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yarfa'ahuma mamdudatan asabi' mazala ya daga hannun a miƙe yine mamdud daga almaddu ne hannun a miƙe mamdudul asabi' ya miƙe in yatsu la yufariju bainahuma wa la yadhmuhuma baya buta tsakaninsu sannan baya dunkulewa wa kana yaj'aluhuma hazu majma'a azmi al azmi al ad wal kanf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya daga hannayensa daidai al-abd wal-kaf ko daidai kashin kafada karshen kashin kafada an fahimta iya daidai ta hannayensa wani lokacin anan wani lokacin kuma su yi sama ya kai su daidai kunnuwansa ai al-kanafai shine nan kafadu guda biyu kenan aw yarfa'uhuma ko ya daga su daga nan hazu bainahuma furu' uzlay ya kai su can daidai fatun kunnuwan shi fa haza fi'luhu malici wannan haka manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi wasallam wa amarna bihi kuma haka ya umarce mu yi fa qali yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ina yin sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga he daga hannu aikin manzon Allah ne a sallah kuma ya ce ku yi sallah kamar yanda kuka ina yin sallah sallallahu alaihi wasallam wa birrafa ila almankibayn akada shafi'i wal jumhur a daga hannaye zai saitin kafadu to wannan shine fatawa ta Imam Shafi'i da kuma jumhur na malamai mafi yayawa daga cikin malamai kenan wa qala al hanafiya Imam Abu Hanifa da sauran mabiyansa su kuma bi rafa ila al uzlay atta su mazhabar cewa daga hannu daidai kunuwa shine abin da yafi an fahimta ka kowane iya da dalili duk hadisi ya bayyana wannan kaga idan an ce hanafiya sun ce a daga hannu ya je daidai kunu ai ba ra'ayin su bane hadisi suke ne masu istidlali da shi duk da basu kawo nasin hadisin ba idan an ce Imam Shafi'i ya ce da almajiransa a daga hannu daidai kafadu ai ba ra'ayin sa bane tunda tuna akwai hadisi ya gabata a tsare an fahimci wannan wannan shine abin da nake so ku fahimta qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa waqila huwa min al-amali al-mukbiru bihi wannan shine irin aikin da aka bada labari manzon Allah yana yi daga hannaye a sallah daidai kafadu ko daidai kunnuwa waqila kana alaha ila furu' uzni ko ya daga su sama daidai fatun kunnuwa wa kaffahu ila mankibaihi kuma kaffi nan tafin hannu suna daidai kafada idan ya daga nan karshen tsinin yatsun samansa daidai kunni nan kuma daidai kasan tafin hannu iya daidai kafadarsa an fahimta ila mankibaihi fala yakunu ikhtilafan yace ko a ce daidai kunnuwan ko daidai kafada duk ba wani sabani ana shine fala yakunu ikhtilafan wa lam yaktarif anhu fi mahalli hadha ar-rafa ba a samu kuskure ko sabani ga manzon Allah ba a daidayin da yake daga hannu ko dai yan yatsun karshen su saitin kunnuwansa nan karshen tafin hannun daidai kafadarsa ko kuma yayi kasa su wannan yan yatsun tsayin su ya kare da kafada an fahimta ko ya daga su yan yatsun daidai kunnuwansa duk yayi wannan sahabbai masu yawa sun rawaito manzon Allah haka yake yi yayin daga hannunsa a sallah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuskure na biyu irsalul yadaini itlaquhuma ila aljanibayn sakin hannu ya ake ce masa ba eh a ku faɗa da ji da bakin mutun sakin hannu a sallah ya ake ce masa sadaluhu yawa sadalu hine irsalul yadaini sakin hannaye itlaquhuma ila aljanibayn ka sake su a gefan ka haka wannan anan gefan wannan anan gefan ka sake su an fahimta to malam unwanin abin yace kuskure ne haka kuskure ne ya zama to sallaka kullun sakin hannu kake yi baka kama hannu ka dora su a kirji na dama kan hagu yace kuskure ne malam ce wal irsal mashhurin an ba'dul malikiyya sakin hannu a sallah mashhuriyar magana ce yace an ba'dul malikiyya ba'dul malikiyya a waɗansu daga cikin mabiya mazhabar Imam Malik ku bambance akwai qaulu Malik akwai qaulul malikiyya ku bambance wannan idan aka ce haza qaulu Malik to Malik bin Anas Imam Darul Hijra to shine faɗi magana amma in an ce qaulul malikiyya to waɗansu daga cikin ɗalibansa ko almajiransa ko almajiransa to su ne suka yi magana amma ba shi ba ne in ka ji an ce malikiya to akwai abin ma da malikin bai sani ba wallahi bai sani ba tun da takaice muku magana kun ga mazhab ɗin nan guda hudu tun daga mazhabar Abu Hanifa mazhabar Imam Malik Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, duk cikin malaman nan hudu ba wanda ya san an kafa mazhabar sa da rayuwarsa. Duk kowa bayan sai ya mutu ne. Imam Malik bai san wata mazhabar Malikiya bai san ta ba. Tunda a lokacin sa ba wata mazhabar Malikiya. Sai da ya mutu, almajiransa da almajiransa suke kokarin tattara fatoyin sa da yayi. Suka tattara fatoyinsa da yayi, to sai suka gina tsarin fatawarsu akan wannan tsarin da malaminsu. Wannan tsarin da ake bi shine Malikiya din. Haka aka yi wa Imam Shafi'i, haka aka yi wa Imam Muhammad dan Hanbal, haka aka yi wa Imam Abu Hanifa. An fahimta? Tsarinsu na fatawarsu da darasinsu da usulubinsu wajen karatu, sai ɗaliban suka tattare, sai ya zamto da shi suke fatawa, da shi suke darasi. Kun bayyana wannan, wannan shine asalin Malikiya, kuma shine asalin kowace irin mazhaba. Kuma ku sani mazhabar Imam Malik tana da wasu principle guda, sun kai gudan guda bakwai tsarin da aka kafa mazhabar a kansa. Na farko akwai al-kitabu wa sunna, farko kenan. Duk abin da za a ce mazhabar Imam Malikiya ce, to tushen su na farko, ko abin da suke kafa dalili na farko cikin addini, al-kitabu wa sunna. Duk mutumin da ga iya kumfar baki shi dan Malikiya ne, amma kuma ya saba Qur'ani, ya saba hadisi, to ƙarya yake, baba Maliki bane, ko kuma ra'ayi ne, bai ma san Malikiyar ba. An fahimta? Daga ciki bayan al-kitabu wa sunna sai amalu ahlul madina, ma'ana amalu sahabatul ladhi hayyu ba'da an-nabi fil madina, ayyukan da sahabbai suka yi a garin Madina bayan manzon Allah ya wafati. Shi da yake sayyida Abu Imam Malik a nan ya kaife shi Madina, a nan ya tashi yayi karatu, a nan ya koyar ba inda yaje shi. Shi yasa yake fifita maganganun sahabbai da suka ragu bayan wafatin manzon Allah akan sahabban da suka tafi an su garuruwa ba Madina ba. An fahimta? Abu na uku, akwai abin da suke ce mata saddu zari'a. Kuma saddu zari'a akwai ayoyin Qur'ani ma suna da bayani akan wannan. Kamar inda Allah ke cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allahu adawan baghairi ilm, karku zagi gumaka, karku kirzagi kai abubuwan da ake bauta musu ba Allah ba, to su kuma wadancan din yi zagi Allah, adawan baghairi ilm, dan tsabar adawa da kuma rahin ilimi. An fahimta? Kaga zagin gunki, asalin zagin gunki ba laifi bane. An fahimta? Amma me yasa ya zama laifi? Ana toshe kofar karka zagi gunkin wani, shi kuma ya zagi Allah. Wani ne saddu zari'a, ko kuma a hadisance ingantaccen hadisi ya ce duk mutumin da ya manta, ya sha ruwa da azumi, ko ya ci abinci da mantuwa, to Allah ya ci da shi, ko Allah ya shayar da shi. Amma a mazhabar Imam Malik suka ce sai ka rama wannan azumi, sai ka rama shi bayan sallah. Saboda me suka ce sai ka rama? Domin su toshe kofar son zuciya. An fahimta? Wani zai iya ci da sha da son zuciya, sai mantawa yayi. Kaga sun toshe waccan kofar domin kada wannan barnar ta shigo. Duk akwai irin wannan abubuwan. Akwai maslaha mursala, akwai istisab, akwai istishab. Duk wannan tsari da aka gina mazhabar Imam Malik akan ta. To malam sai yake cewa mashhurun ala ba'd al-malikiyya li'annahu warada fi ba'd al-athar al-marwiya an Imam Malik. An rawaito daga wasu maganganu da ake jingina ruwayar su zuwa ga Imam Malik, Allah ya masa rahama. Wasabitu sahih, Malik ce ingantacciyar magana, kuma ingantacciya tabbatacciya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam kilafu haza, ingantacciyar magana, magana ko mai inganci tabbatacciya, sabanin me kilafu haza, sabanin me yace wannan me kenan? Ya kuke tsoron faɗa ne? Sakin hannu ake magana, kun yi shiru ko duk sakin hannu kuke ne? Malam ya ce ingantacciyar magana daga manzon Allah tabbatacciya, kilafu haza, sabanin sakin hannu a sallah. Wannan shine kuma in dai magana ce daga manzon Allah ingantacciya tabbatacciya, to ta sabawa dukkan mai sakin hannu a sallah. Imam Malik, Allah ya masa rahama, a cikin maganganunsa iya cewa ana bashirun aqda wa usib, ni mutun ne ina kuskure ina yin daidai. In kun ga daidai cikin maganganuna, ko kullama wafaqal kitabu wa sunna fa kuzu, haka imamu malai ya faɗa duk abin da yayi daidai wa qur'ani da hadisi yayi daidai da abin da maliku ya faɗa yace ku rike shi dama ba magana ta bace ni majaddawa ne amma yace kullama khalafal kitabu wa sunna fatruku abin da ya saba wa qur'ani ya saba wa sunna imamu malai yace ku yi watsi da shi ni ma ba ruwana da shi to dan Allah in za a yi wa malik adalci za a kafa hujja da maganar malik kuma ta saba wa hadisi za a kafa hujja da maganar malik ta saba wa qur'ani in ka je lahira idan malik yace sai yayi shari'a da kai a gaban Allah wallahi na da dalili tunda yace duk abin da aka jingina min ku auna shi ya dace da qur'ani da sunna eh to ku bi shi ya saba qur'ani da sunna eh ku aje shi yanzu sadalu ya dace da sunna ata magana ce ta ilimi ai wallahi bai dace ba magana ta ilimi mai hujja ba ta hayaniya da harma gaza ba ba ta molanka ba magana sadalu a sallah ba ta dace da hadisi ba ba ta dace da sunnar manzon Allah ba ku yi hakuri idan magana ta yi zafi karatu muke kuma dalili muke karantawa ba ra'ayi a cikin maganganun mu an fahimta ya ce duk abin da ya dace da qur'ani da sunna ku kama duk abin da ya saba qur'ani da sunna ku yi watsi da shi wannan imam maganar imam malik ce yake cewa fa an sahal bin sa'ad daga sahal bin sa'ad Allah ya kare da shi kale yake cewa kanan nasu annasu anan ashaba kenan sahabbai sun kasance yi umaruna an ba su umarni an yada ar-rajulu al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi salat an ba su umarni daga manzon Allah kenan duk wani wanda zai yi sallah ya dau hannunsa na dama ya dora kan hannunsa na hagu a cikin sallah wannan ruwaya ce ta Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kare da shi an fahimta hadisin kuma iya cikin littafin Bukhari iya cikin littafin Ahmad bin Hanbal iya cikin muwaddata Imam Malik din ma hatta muwaddata Imam Malik akwai wannan hadisin iya ciki wa Ali bin Abbas radiyallahu anhuma daga hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'asharal anbiya mutaran annabawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umirna an umarce mu wai umarce su kenan Allah nan umirna fi'il wa fa'il ne ko al fi'ilul ladhi lam yusamma fa'ila ko fi'ilin da ba a ambaci fa'ilin shi ba dama kuma akwai dalilin boye fa'il da yawa li wuduhihi idan fa'il din sananne ne ba sai an ambace shi ba kaga in annabi ya ce an ba mu doka da umarni kai tsaye Allah ne yake ba su an fahimci wannan to annabi ya ce mu taran annabawa dukkanmu an ba mu umarni an nu'akkira suhurina idan an zo maganar sahur a azumi mu jirkinta sahur an gane ko mu kai sahur dinmu dab da ketowar alfijir haka annabi ya ce Allah ya ba su umarni sallallahu alaihi wasallam wa nu'ajjil fitrara annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa Allah ya ba mu umarni mu gaggauta bude baki daga tabbacin rana ta fada to kai bude baki azumi an fahimta wa an numassik bi aymanina ala shama'ilina fi salatina manzon Allah ya ce mu annabawa Allah ya ba mu doka mu rike hannunmu na hagu da hannunmu na dama a cikin sallah kina yace ta qabdu ko wadu an fahimta fa min haza saboda haka ya tabayyana lana zai bayyana gare mu kaba man yarsilu yadayhi inji malam min shawu yace a wannan dalilan zai bayyana karara a gare mu cewa kuskure ne mutun ya saki hannunsa a sallah kuskure ne ba kankanin kuskure bane an fahimci wannan wato ya jama'a a takaita magana akwai hadisai daban-daban mabambantan marwaya akalla akwai sahabbai ɗai guda tara ko zuwa guda goma sha ɗaya daban-daban sahabban kowanne ya rawaito maganar wad'ul yumna 'alal yusra fi salah kowanne daga cikinsu sahabbai sun kai goma sha ɗaya a wata ruwaya sun kai su tara kowanne daban-daban a mabambantan lokuta da mabambantan muna sabat yace ga abin da manzon Allah ya ce ko ga yanda maga manzon Allah ya cikin sallah amma babu hadisi daya daga sahabi daya wanda wai rawuto manzon Allah iya sanya hannunsa a sallar babu shi sama da shekara 30 an kalubalanci mutane akan wannan har yanzu kuma an kawo shi fa in lam tafa'alu walan tafa'alu in jiya ba su kawo shi ba to gobe za su kawo shi ba to babu ne ai abinda babu za a kawo shi wallahi babu in dai hadisi ne hadisi dai ba hadisi ba kun san akwai hadisi ai yau he dai hadisi amma hadisi dai ingantacce daga manzon Allah wallahi babu har yanzu muna wannan kalubalantar mutane in zaka yi sadulun ka kai amma zancen kace za ka kafa hujja da hadisi wallahi kariya kake babu shi sai dai kai ra'ayinka ko mazabancinka ko kungiyancinka amma maganar hadisi babu wannan shine gaskiyar magana kenan in zaka yi kai kayanka Allah ba mu sa'a amma ka san sallarka ta saba wa sallar manzon Allah ta saba mata ko manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ku ga ina yin sallah wannan ba shine karatu ba ku yi hakuri wannan shine karatu a karanta abu da dalili aiwa mutane bayani shine karatu wannan in yayi daidai da ra'ayinka fa ni'ima ba ra'ayinka bane haka abin ya dace in ka ji ya so samar haka ne karatun dama so ake ranka ya so sun ka gyara dama kuma da dalili ba da molanka ba da ra'ayi ba da dalili ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abayinta malik ya cewa wa kal ibn abdul bar malik ibn abdul bar ya ce lam ya'ti anin nabi sallallahu alaihi wasallama khilaf fihi khilaf ibn abdul bar malami ne daga cikin malaman malikiya baharu ne ma'ana kogin ilimi ne dan malikawa suna ji da shi suna kafa hujja da shi tauraro ne a cikin malikiya yake cewa lam ya'ti anin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilaf ba taba samun wata magana da tazo da sabani ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irsalin hannu ko kama shi ba sabani shi magana ce kaular wahidan kawai tawadul yumna ala al-yusra ba wani sabani ma da za a samu sabani daga manzon Allah ba wannan sabani inji ibnu abdul bar Allah ya kara masa rahama wa huwa qaulul jumhur kuma ita ce magana ta jumhurun malamai min as-sahabati daga sahabbai wa tabi'in da tabi'ai wannan ita ce maganar mafi yawa daga cikin su wa huwa alladhi zakarahu malik fil muwatta malik ita wannan magana ta wada'ul yumna ala al-yusra ita ce maganar da imamu malik yayi ta a cikin muwatta tushen malikiya dai muwatta ne ko tunda shine littafin imamu malik to a cikin muwatta ta imamu malik akwai wancin hadisi na abdullahi dan abbas kai unwani ma malik yayi a cikin muwatta unwan na magana wada'ul yumna ala al-yusra ala sadr unwani yayi topic ne mai zaman kansa sai kawo hadisi gargashin sa yanzu kuma sai ka kafa hujja da cewa kai dan malikiya ne ba za ka yi wannan ba to za ka je lahira ka gani in san zuciya za ka yi malik sai yake cewa a wa huwa alladhi zakarahu malik bil muwatta wa lam yuhaqqi ibn al-munzir wa ghayrihi am malik ghayrahu ba a taba hakaitowa ba shi ibn al-munzir shi ma ɗaya daga cikin almajiran imamu malik ibn al-munzir yace bai hakaito ba daga imamu malik wani wannan maganar wani wada'ul yumna ala al-yusra kenan dalibinsa ne ɗaya daga cikin dalibansa ne yace bai rawaito imamu malik ya faɗi wata magana aka san wannan ba wa qala yake cewa lam yazal malik imamu malik bai bushe ba yaqbidu yana daukan hannunsa na dama ya dora akan hagu a sallah hatta laqi Allahu azza wa jalla har sai da ya mutu kai kaga imamu malik ne eh kaga wanda ya gaishe kaga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gaishe kaga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gaishe ba gani ba to ga wanda ya gaishe ido da ido kuma dalibin sa ne yace har ya mutu wada'ul yumna ala al-yusra yake kuma duniya ta da ibn al-munzir al-majirin malik ne duniyar ilimi ta da wannan al-majirin sa ne dalibin sa kuma ba zai masa ƙarya ba yace har imamu malik ya mutu ya koma ga Allah to ba a ganshi iya sallah sabanin sakin hannu sabanin dora hannu akan kirji a sallah ba samu ba har ya koma ga Allah ga abin da yake kenan kaga in magana ake ta adalci ko magana ta karatu ba ta wani abu ba to ka ajiye ra'ayinka ka dau abin da manzon Allah ya zo shi sai ka huta ka zauna lafiya an bai jannan sai malik ya cewa hatta laqi Allahu azza qala ash-shakiri imamu ash-shakiri yake cewa fa'alam kai sani anna li irsal me irsal kwaro muna yin karatun da ku ai an hujja ce ma ce ba ni kadai na kafa ba ko anna li irsal me irsal sakin hannu ku fara mana sakin hannu imamu ushairi yake cewa fa'alam anna li irsala ka sani cewa sakin hannu a sallah da'iman kullun da kullun hannunka a sake an gane ko li ghairi darura in ba larura bace ta sa kai wannan yace bid'a yace kai dan bid'a haka ne mana yace bid'a ne kullun ka sake hannu kana sallah ba larura ba dalili ba uzuri yace sunan ka dan bid'a inji wa imamu al-qushairi in kana so ka zo mu nuna ma gunga littafin ba ra'ayin mu muke faɗa ba din me littafin kuma gashi ne zai gani a gunsa imam al-qushairi haka yake faɗa annal irsala da'iman sakin hannu a sallah kullun da kullun li ghairi daruratin ba tare da larura ba sai yace bid'a bid'a ne wa hirman min fadli mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma haramta ma falala take irin tabin manzon Allah a cikin sallah kanga wannan ya dan tsorara sosai amma kuma da gaskiyar sa ba wani tsori da yana tunda sahabbai da tabi'ai ba sa sassauci akan abin da manzon Allah ya ba sa sassauci fa'ida malik ya cewa ga wata fa'ida na maruwiya an malik abinda aka rawaito daga malik din min al-irsali wajen sakin hannu a sallah wasar ilayhi ba'du ashabihi wa ansu daga cikin almajiran suka dauka suka tafi akan sa fa sababuhu sababin hakan ku tsaya ku ji ma amma da dalili sababin da aka ce ana jinginawa malik irsali ko sadalu ko sakin hannu anna al-khalifatu mansur akwai khalifa mansur an fahimta darabahu wani al'amara na addini ya hada shi da imamu malik har yasa aka daki imamu malik duka mai tsanani ala yadaihi akan hannayensa an gane ko fashallat sai hannuwan ma suka nemi su shanye baya iya motsa su baya iya sarrafa hannaye shine fashallat falam yastati adammuhuma ila al-ukra la fi salla wala fi ghayriha bashi da ikon ya daga hannun ya dora shi da dan uwansa a sallah ko wani sallah ma bashi da wannan ikon domin hannayen an dake shi sosai kuma an masa illa wajen dukan an gane ko fara'ahu nasa sai wa'ansu daga cikin mutane zuwa ganshi yursilu iyayin sallah hannunsa a sake to yanzu Allah wannan dalili ne a gunka ko a guna kai an dake ka to kai ma an dukan sai ga ma shikenan sai kai ba matsala bane amma shi Imam Malik dalilin da yasa yanda almajiran suka rawaito khalifa Mansur ne kuma wannan kai wannan ulama'ul mazahib din a galabiya kowanne ya zauna a kuru kuma an masa duka kan addinin nan ga Imam Ahmad dan Hanbal an kai shi kurkuku an mai duka shi ma har ma aiki ne ma aka shi ga Imam Malik daraja irin ta Imam Malik da kima da kurjini amma da yake addinin nan annabawa ma ba su share ba tunda Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyin qatala ko wa ka'ayyin min nabiyin qutil daiwa daga cikin annabawa an kai shi akan wannan harkar manzon Allah ya je daif iya da awa an jefe shi an fasa masa goshi da hakora shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam to kaga waye ya tsira a zage ka ai mai sauki ne ma amma shari mai sauki ne shi yasa Luqman yake cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'rufi wa nahi anil munkar sai ce wasbir ala ma asaba in dai zakai al'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar to ka shirya ka sanya hakuri ga malin zami ma jagora dole ne sai an jefe ka sai an zage ka sai an ma kazafi sai an ma shari sai an ma hasada sai an yi gulmanka sai an yi ka duk sai an yi wannan ka kwana da sanin za a yi shine yace wasbir ala ma asaba inna zalika min azmil umur kai hakuri kan duk abin da zai same ka a hanyar nan domin hanya ce dama ba a shiga a wanke a wanke lafiya a duniya inna zalika min azmil umur ga ibnu taymiya an ce a kuruku mai rasu an bige shi an kai shi kurkuku an fito da shi an kai shi an fito da shi an ce har rayuwarsa ma ta kada gidan kurkuku ya rasu domin tsabara gen bala'i da kiyayya irin na makiya wancan lokaci an fahimci wannan to sai malik ya cewa wannan shine abinda aka ce ya faru ga malik an bige shi a hannu har hannayen sun kumbura sun shanye baya iya motsa su a sallah ko a wajen sallah to hi aka ganshi iya sallah hannunsa a sake fa qalu akiru la amrayn min fi'l malik an ce wannan shine kusan aiki na karshe karshe karshen rayuwar Imam Malik karshe karshe kenan a rayuwarsa to kusan irin wannan abun da ya same shi da aka bige shi har sai hannayensa suka kasa daukan sa shine abin da wa'ansu daga cikin suka rawaito a karshe karshen al'amuransa al irsal wa lam yaftan li sabab kuma su wanda suka ce sun ga Imam Malik yayi irsali to basu hankalin su basu hankalto sababin ba yanzu ba duk wanda yake da ra'ayin yin sadul asalla bane san wannan dalilin shi ne kawai yana yi ra'ayi ne kawai kawai ra'ayinsa me dalili to ga dalili Imam Malik Khalifa Mansur an ce ya bibbige shi ko ya sa an dake shi har hannunsa yayi ciwo ya kasa daga shi wannan shine dalili kawai wannan shine sabab din wa minnu ta'allum anna sabitu sahih an Malik Malik ya ce akwai ingantacciyar magana tabbatacce daga Imam Malik alqaulu bis sunniya ba'du qabdu laydaini fi salati mutlaqan akwai ingantacciyar magana tabbatacciya daga Malik an rawaito ya sunnantar ya fada ya rubuta cewa a dau hannun dama a dora an hagu a sallah to sunna ce mutlaka sunna ce sakikkiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya faru kenan Allah ta'ala ya samu dace to ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu ji kuskuren da ake samu wajen ya ake dora hannayen ma ana kai su kirji ana damke kafada nan ana kai su karkahin cibiya a ina ake ajiye su to wannan sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu ji abin da malamin ya rubuta kenan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta wannan suna ya masu yarda ko mun nan masu hadi zaka sanar da su Allah ta'ala ya manaja gora ya samu dace ya mana albarka muna sanar da al'umma mun yi baki daga majalisin fantami tsakiya ga malam Musa nan zai gabatar da su insha Allah kafin nan akwai daya daga cikin yan uwa malamai a karkashin wannan kungiya ta jama'atu Izzatul Bidawai kamata sunna kuma amini gare ni malam Abdullahi Usman Shalan a kwana biyun nan bi da lafiya dan ko shago ma kwana biyun nan bi fito ba to muna neman bara addu'a ga yan uwa Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya saka fara yake da shi da dukkan marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya to zai karanta wannan daga baya kuma sai mu yi addu'a insha Allah malam Musa bismillah